jani kusara kai yesu dairana jani kusara kai yesu dairana adu anadare darana kar indika yan duniya jani kusara kai yesu dairana adu anadare darana karakabar ni illa che jani kusara kai yesu dairana Oh, yeah. Adu ana dare darana, kara kabar ni injara baya jani kusara kai Yesu. Adu ana dare darana zangi yesu I need zangi yesu oh dare darana
Marmarina
kaine marmarina o yesu marmarina adua ta dare darana kar imbi kayan duniyan nan jani kusa da kai ayaye su kusa.